A'udhu billahi samiru alim min shaitanir rajim. Yan uwa masu albarka, zamu saurari karatu daga cikin littafin Muktasar Khalil na Maulana Al-Sheikh Khalil ibn Ishaq. Sheikh Kirir Abdullahi Maraya shine zai karantar da mu cikin fassara, a yayin da Malam Salim Musa Malami zai ja masa baki. Akramakumullah, bismillah.
A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وبالزهور لابن رشد كذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما سسورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غودياتا تبتغى ألا ديك عربا مداما دو منشي غبادة كرات مكتصر خليل واندا مالم أحمد إيسا shugaban gidan rediyon Barkata Family yake daukan nauyi domin tunawa da mahaifinsa Malam Isa Muhammad. In Allah ya so ya yarda, za mu ci gaba daga inda shi malam ya ja mana. Amma kun da gabata mun ji cewa Sheikh Khalil wato mai muktasar yana gaya mana wasu kalmomi da abubuwan da yake nufi da su a cikin wannan littafi. Ya gaya mana misali cewa duk sanda muka ji yayi magana game da lafazi na ikhtiyar, zabi, to yana nufin abinda al-Imam al-Lakhami Allah shi kara masa yadda ne ya tsaya a kai, ko ta hanyar ya zaba daga sabanin magabata, ko kuma a'a abinda ya zaba shi akan kansa bisa fahimtarsa. Shehu Imam al-Lakami mala ya gaya mana cewa idan ikhtiyarin ya zo da siga ne ta suna, misali kaman a ce al-muhtar, ko a ce misali al-iktiyar, misali abu dai na suna, iktiyarin zabin yazo a siga ta ismi, to ana nufin abinda shi al-Imam al-Lakhami ya zaba ne daga sabanin magabata. Amma idan abin yazo da siga ta fi'ili, kaman misali a ce ai amfani da kalma iktara ko iktira, to ana nufin abinda shi al-Imam al-Lakami ya zaba ne daga ainihin fahimtarsa. Sannan kuma mun ji cewa wajen rinjayarwa in aka yi amfani da mana kamar at-tarjihu, rinjayarwa, to shi ma wannan aka yi amfani da shi a siga ta suna, kamar misali a ce al-arjahu, to yana nufin abin da Sheikh Ibn Yunus ne ya zaba ya rinjayar da shi daga cikin sabanin malamai. Amma in aka kawo shi kuma da siga ta fi'ili, to ana nufin abin da ya rinjayar ne wato akan kansa daga abin da shi ya fahimta, to sai rinjayar da wannan fahimta ta shi ta kashin kansa akan wannan in aka yi amfani da rajaha wato akan siga ta fi'ili. in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba na'am
wa bi zuhuri ibn rashid kadhalika
Sheikh Khalil yace wa bi zuhuri idan kuma kaji nayi amfani da kalma ta bayyana wato az-zuhur to ibn rashid wato wannan ina nufin abinda aka samu ne daga Sheikh Ibn Rushd kazalika shi ma kamar yadda ne bayani a baya me yake nufi yadda yayi bayani a baya wato idan zuhurin ya zo ne asiga ta ismi suna to ana nufin abinda shi Ibn Rushd ne ya bayyana da shi daga kilafan malamai magabata misalin akai amfani da al-azharu kaga ismi ne to amma in akai amfani kuma da kalma ta zuhuri din amma ta hanyar ta zo asiga ta fi'ili kamar misali a ce zahara ko zahara misali to wannan abinda ibn rushd ne ya bayyana da shi wato daga ainihin fahimtar kan kansa na'am
na'am wabil qawli lil ma wabil qawli lil mazi kadhalika
wabil qawli lil maziri kadhalik
wabil qawli lil maziri kadhalika na'am
in kuma kaji nayi amfani da al qawlu abinda ya shafi magana to kamar misali a ce al maqulu kage yazo kenan asiga ta suna to lil maziri kazalika to irin wannan ina nufin abinda al-Imam al-Maziri ne ya fada shi ma kazalika shi ma kamar bayani irin na baya wajen abin yazo asiga ta ismi ko asiga ta fi'ili kamar siga ta magana din ta al-qawlu tazo asigar ismi kamar a ce al-maqul to ana nufin kenan wato abinda aka fada to wannan Imam al-Maziri ne kenan ya fada daga cikin sabanin magabata in kuma maganar tazo qawlu din yazo asiga ta fi'ili kamar a ce qala ko qila to misali ana nufin abinda shi al-Imam al-Maziri ne ya fada akan kansa na'am
wa haythu qultu
kuma duk inda kaji na ce
khilafun
wato akwai sabani to shi me nake nufi kenan
fazalika al-adam ittila'i
na'am
fil far'i ala
arjahiyatin mansusa na'am yace to duk sanda kaji na ce khilaf zamu taji a cikin wannan littafi mai albarka to yana da kyau a rike irin waɗannan abubuwa yace duk inda kaji na ce khilaf ma'ana wujida khilafun ne sai kawo shi akan takaitawa tunda dama littafin za a yi shi a takaice ne to in kaji na ce an samu sabani ko sai na kawo magana sabani na ce khilaf ma'ana an samu sabani to abinda nake nufi gashi nan fazalika to na faɗi haka ne
li adami ittila'i
fil far'i
fil far'i
saboda rashin ganin da nayi fil far'i game da furu'a wato ilimin furu'a din ni ban tsinkayi wani abu ba ala arjahiyatin mansusa wato akan wasu abubuwa da aka yi nassi waɗanda su ne suka samu rinjaye ma'ana in ban samu abin da yake rinjaye ba to sai in kawo wannan magana wato malamai magabata sun yi khilafa amma ban samu abin da yafi rinjaye ba to zaka ji na ce khilaf kawai wato sabanin maganganu waɗanda ya faɗa akan manyan shehunai na wannan mazhaba ta malikiya jagorori guda hudun nan a baya to in ka ji a ce khilaf bai jingina shiga kowane malami ba ne mana bai ga wani nassi bane wanda ya samu rinjaye na malamai dan haka kawai sai ya rufe bakin shi kawai ya ce khilaf an samu sabani na'am
wa atabiru min al-mafahimi
mafhuma shar'i faqat wa atabiru kuma ina kulawa ne da mafhumar shar'i wato abun fahimta na sharadi faqad kawai min al mafahimi daga cikin maganganu da akan fahimta wato daga lafazi al mafahim jam'i ne na mafhum wato mafhum wai abinda aka fahimta daga lafazi amma lafazin kuma be furici da shi ba domin duk magana to iri biyu ce akwai magana wacce take tana dauke da hukumun mantuk wato hukuncin abinda aka farta din sannan akwai hukumun mafhum hukuncin abinda za a iya fahimta daga maganar amma kuma ba a farta ta ba misali sai hadisi aji yana cewa alqurani sai hadisi sai aji yana cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu alhadith duk wanda ya fara da wani abu a cikin al'amarin mu dinnan ma laysa minhu abinda babu shi a ciki to fa huwa radd ma'ana mardud an mayar masa ma'ana ba a karba ba to ashe kenan duk wanda ya fara da kuma wani abu sabo a cikin al'amarin mu dinnan wanda yake abin ma huwa minhu ne to ashe shi zai zamana kenan mene maqbul za a karba to irin wannan abinda akan fahimta daga magana wacce aka furta ko hukuncin abinda aka fahimta to shi ake kira daga hukuncin abinda aka fahimta daga magana wanda yake ba an furta shi bane to shi ake kira mafhum to mafhum din nan iri biyu ne akwai abinda ake cewa wato mafhumun mukhalafa abun fahimta wanda yake na sabawa shi wannan shine abinda aka fahimta daga hukuncin abinda aka fahimta daga magana wacce ba a furta ta ba wanda ya sabawa hukuncin lafazin da aka furta sannan akwai mafhumu muwafaqa wato abun fahimta wanda yake daidai wato nan sai zamana da mantuk da mafhum duk hukuncin su ɗaya ne an samu hukunci iri ɗaya to shi wancan na farko da ne bayani wato mafhumu mukhalafa wanda yake hukuncin abin fahimta daga lafazi alhalin ba a furta ba ya sabawa kuma hukuncin lafazin da aka furta to irin shi wajen iri goma ne akwai mafhumu illa akwai mafhumu sifa akwai mafhumu shar mafhumu shardi tunda shi muke magana akai shine kaman misali inda alqurani ke cewa man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda yazo lahira da kyakkyawan aiki wanda yake guda daya tal mana a ce misali lada guda daya to zai samu kwatankwacin irin wannan har guda 10 in kuma a nan duniya ne ma'ana aikin bai lalace ba duk wanda ya aikata aiki ɗaya na alheri to zai samu lada guda 10 ka gani akwai sharadi a ciki manduk din shine duk wanda yazo lahira da kyakkyawan aiki guda daya zai samu lada guda 10 to wanda kuma bai zo ba fa da shi yayi aikin amma aikin ya lalace sanadiyar ya kaga shi yayi aiki wannan ma yayi aiki amma wannan ya je lahira da nashi aikin wannan bai je ba nashi ya lalace tun a duniya kuma aiki iri ɗaya suke kaga wannan zai samu asharu amsalha wannan kuma wanda nashi ya lalace sanadiyar ya kaga shi ba zai samu komai ba to kaga wannan mafhumu shardi ne sai abin da yasa ba zai samu ba sharadin shine in bai zo lahirar da aikin ba to shi irin waɗannan su ake kira mafhumu shardi ko kuma a ce man tadahara sahat salatuhu duk wanda ya tsarkaka ya samu tsarki manan alwala ce yake bukata yayi alwala in wankan janaba ne to sahassalatu sallar shi ta inganta wannan shine mantukin magana hukuncin mantuk to me za a fahimta daga wannan magana ta manta dahara sahassalatu shine kuma duk wanda kenan bai samu tsarki ba shi kuma sallar sa ba za ta inganta ba to amma da sharadin me yasa sallar ba za ta inganta ba rashin tsarki ashe wannan mafhumin sharadi ne to shine yake cewa haka shine zai lura da shi kawai mafhumin sharadi na'am ushiru
wa ushiru bisihiha
kuma ina nuni a cikin wannan littafi bisihiha in aka ce an inganta na fadi wannan lafazi
a wasu husina
ko an kyautata ila anna shaykan ghayra allazina qaddamtuhum sahaha hadha aw istazharahu yawa to in ka jina dalilin da yasa zaka jina ce suhiha ko istuhisina shine ila anna shaykan cewa lalle wani shehi wani babban malami ghayra allazina qaddamtuhum banda wanda na gabatar da su dinnan banda surin irin su al-imamu ibnu rushd da ya magana su hudin nan banda irin su al-imamu lakami banda irin su al-imamu ibnu yunus banda irin su su hudin nan dai da ya fada to banda su na hudin yawa imamu al-maziri banda su to duk sanda kaji na fadi su hiha ko istusina to na nuni ne ila anna shaykan ghayra allazina qaddamtum sahaha hadha cewa lalle wani daga cikin shehunan malamai banda wanda na gabatar da su dinnan abinda nake nufi in kaji na fadi suhiya to wani daga cikin shehunai ne banda hudin nan ya inganta maganar wannan magana a wista zahar ko kuma ya bayyanar da maganar ma'ana ya rinjayar da ita shine wai ya kiyaye ta na'am
wa bi taraddudi
in kuma kaji na ce a taraddud na amfani da kalmar taraddudi ma'ana kai kawo shakku
litaraddudi
limta sai ka shi da sunan wato kamar dimuwa kenan ka san ita shakka kamar dimuwa ce domin kana shakka haka ne ko ba haka bane kamar yadda mutum yake dimuwa a hanya nan ne layin ko ba nan ba na'am
litaraddudil mutaakhirina
to na kawo ne litaraddudil mutaakhirina saboda kai kawo na malamai da suka zo daga baya
fin naqali
game da ciranto magana ko samo magana da aka yi daga malamai magabata
auli adami nasil mutaqaddimina
ko kuma sun yi kokwantan ne li adami nasil mutaqaddimina saboda rashin nassi na malamai magabata wato sai in ce kai taraddud sai in amfani da cewa fihi taraddud ko fiha taraddud misali in kawo wannan to in kaji na faɗi haka dalili biyu ne ko dai malamai da suka zo daga baya sun samu sabani a tsakanin su saboda maganar da aka samu daga malamai magabata to kaga akwai shakku kenan shine kamar dimuwa din taraddudi din kenan ko kuma sun samu wannan shakkun ne taraddudi din su malamai da suka zo daga baya sanadiyar ba su samu wata magana ba daga malamai da suka gabace su to ko in aka samu irin wannan yanayi sai in ce taraddud na'am
wa bilau
in kuma kaji na ce law
ila kilafin mazhabin
to wannan ina nuni ne zuwa ga sabanin da aka samu a cikin ita mazhaba din wato tunda wannan littafi ne na mazhabin malikiya in akwai wata mas'ala wacce aka samu kilafa a cikin ta kilafa ta mazhaba to shikenan sai kaji na ce law na'am
wallahu as'alu
Shehu yace Shehu Khalilu kene yace wallahi as'alu na'am
an yanfa bihi man katabahu aw qara'ahu
na'am
aw hassalahu
na'am
aw sa'a fi shay'in minhu
na'am yace wallahi as'alu wato wa as'alu Allah ne wato Allah nake roko to sai ya gabatar da maf'uli akan fi'ili da fa'ili. A ka'idar Larabci duk sanda aka gabatar da maf'uli akan fi'ili kamar yadda yazo anan domin maf'ulin bi din shine Allah sai gabatar da shi to duk sanda aka yi haka abinda ake nunawa abubuwa guda biyu ne wato iktisasi da hasur wato kebanta da kuma takaita akan abinda ake magana akai akan shi maf'uli din nan da yace wallahi as'alu Allah nake roƙo wato ya nuna bai roƙon kowa sai Allah inda ya ce ne wa as'alu Allah wato ina roƙon Allah to zai yi wa yana roƙon Allah kuma yana roƙon wani koda ta hanyar sababi ne ya samu misali to amma duk sanda aka gabatar da maf'uli akan fi'ili da fa'ili to abinda ake nufi kamar nan aikin da aka ya tsaya kenan kawai akan shi maf'uli wato Allah kawai nake roƙo na'am an yamfa abihi ya amfanar bihi game da shi wannan littafi
man katabahu
wanda ya rubuta littafin ba wato yana wa kansa addu'a kenan nan na'am
au qara'ahu
ko kuma wanda ya karanta littafin Allah ya amfanar da shi na'am
au hasalahu
ko wanda ya tabbatar da littafin
na'am au sa'abi shay'in
ko kuma wanda dai wani aiki fi shay'in ga minhu game da ko wani irin abu wanda ya shafi wannan littafi duk wani abu da ka sani wanda ya shafi wannan littafi na'am wato ya shiga kamar yanzu misali da ake dabi din nan kaga ya shigar da wanda suka yi dabi amma mai sayarwa ne tunda inda ba a fansarwa ba za a samu ba kaga shi ma yayi wani aiki in kuma karatun ne misali wanda ya saurara da wanda yake karanta da wanda yake jan bakin sannan kuma da wanda yake dauka ma shi ma duk ya shiga cikin wannan addu'a duk wanda yayi wani abu dai game da wannan littafi na'am
wallahu ya asimuna
ga kuma roko na biyu nan kuma wallahu Allah
ya asimuna
muna roƙon shi ya tsare mu
minaz zalali
game da yin kuskure Allah ya tsare mu da yin kuskure na'am
wai wafiquna
muna roƙon shi ya datar da mu
fil qauli
game da magana ma'ana shi tawfiki wato shi ne a yassare maka yin alheri a yassare maka yin daidai to nan roƙon da yake kenan Allah ya sauƙaƙa mana yin daidai ma'ana abinda ya dace da abinda Allah ke so fil qauli a wajen magana maganar da za mu yi Allah ya sa duk maganar da za mu yi ta dace da abinda Allah ya yarda da shi wal amali da aiki kuma shi ma aikin duk da za mu yi Allah ya sauƙaƙe mana aikata yin alheri ya sauƙaƙe mana dukkan abinda za mu aikata ya zamana ya yi daidai ne da abinda Allah yake so ya shigo da shi sigar jam'i yake addu'a kaga saboda wanda ya rubuta da wanda ya karanta da wanda ya tabbatar da littafin da wanda ya kowane irin aiki game da littafin to nan su yake karawa addu'a ya cewa maganar su da aikin su ya zamana Ubangiji ya kiyaye kuskure a ciki sannan kuma Ubangiji ya sauƙaƙe faɗin alheri da aikata alheri gare mu haka yake faɗa na'am
ثم اعتذر
لزاوي الالباب من التقصير الواقعي
في هذا الكتاب
نعم sannan kuma yace thumma atazir sannan ina bayyanar da uzurina ina bayyanar da hanzarina uzurina lizawi alalbab ga malamai ko kuma mutane masu hankali lafiyayye masu ingantaccen hankali
takasir alwaqi
yawa game da takaitawa da ya faru
fi hadhal kitab
game da wannan littafi ma'ana duk abin da za a karanta a ga cewa an fa'idanta da shi to na gaza game da gazawa da nayi shine takaitawa duk wani abu da za a gani na amfani a littafin nan shaukalili yace shi fa ya gaza ya takaita idan haka yana neman uzuri gurin masu hankali lafiyayyen hankali ingantaccen hankali sai mai uzuri domin za su ga takaitawa a cikin wannan littafi ma'ana za su ga gazawa na'am
wa as'alu bi lisani tadarru'i
wa as'alu kuma ina roko
bi lisani tadarru'i
da harshe na kaskantar da kai
wal khushu'i
da nutsuwa ko tsoran Allah
wa kitabi tazalluli
wa kitabi tazalluli da kuma zance irin na kaskantar da kai
wal khudu'i
shima da kaskanci zance irin na kaskanci nuna mutuncewa shi ba komai bane na'am
an yanzura bi ainin rida
an yanzura
bi ainin rida
yawa a dubi shi wannan littafi bi ainin rida da ido na yadda ba ido na fushi ba mana koda an ga takaitawa a littafin an ga gazawa to tunda na bayyana da uzuri inji Sheikh Kalilu to a kalli littafin da ido na yadda kar ai mana ba ido na fushi ba na'am
wassawabi
da kuma ido na gaskiya wato shi as-sawab a larabci yana daukar al'amari tabbatacce yana daukar gaskiya kuma yana daukar sabanin kuskure wato daidai kenan to nan gaskiya ake nufi wato a kalli littafin da ido na yadda a yadda da littafin wassawabi kuma da ido na gaskiya ma'ana a kalli da abin da za a kalla a littafin a bisa gaskiya alhamdulillah nan zamu tsaya saboda lokaci a wannan littafi da muke karanta Muktasar Kalil wanda Malam Ahmad Isa the ordinary president wato shugaban gidan radio Bereket family yake dauka nauyi domin tunawa da mahaifinsa wato Malam Isa Muhammad Allah subhanahu wata'ala yi masa rahama ya azurta shi da aljannatul firdausi da sauran iyayenmu da malamanmu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ali tayyibin at-tahirin wa sahbihi jami'an haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.